addu'a ta 266 kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ya nabi yake tasbihi ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhu ma qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqidu at-tasbiha bi yaminihi kyau abdullahi dan amru shi ruwaito wannan hadisin kuma imam abu daud ya fudda shi da tirmizi kuma sahihi ne yanda annabi yake tasbihi da hannunsa yake yace naga manzon Allah yana irga tasbihi ya aqidu tasbiha bi yamini da hannun dama wannan hannun dama ba a yin tasbihi da hannun hagu ka gane tunda abu aidin da jisa ake cirewa to da dama ake wannan hannun da wannan yankan kun ga bi yaminihi aka ce ko da hannunsa na dama kaga anan ba ambaci sharbi ba ba sharbiya ko yan uwana amfani da sharbi bai zo a riwaya ba bai zo a sunna ba malamai ma sun ce ma bid'a ne hal littafi guda akai ba ɗaya ba ba biyu ba akan tasbihi kawai suka faɗi tarihin tasbihi da asalin tasbihi ma ba daga musulmi aka samo shi ba kristiyani suke yan addinin katolika